This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai ta tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Daniya da murya Arewa. Haka kuma masu sauraron mu a kai tsaye idan suka so suna iya dandangwale voahausa.com a duk lokacin da suka ga dama. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan kun cika kula labaran duniya kuma za ku shin me ke sa darajar naira ke ƙara yin ƙasa ne? Haka kuma za ku cewa abokin aikinmu Aliyu Mustafa Sokoto ya tattauna da babban sakataren ma'aikatan shari'a na Najeriya akan abin da ma'aikatar shari'a za ta amfana da shi a wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari yake yi a nan Amurka. Sannan za ku cewa mutane miliyan ɗaya ne a duk faɗin duniya a kowace shekara suke mutuwa sakamakon cizon sauro. Sannan ku ji cewa ƙasar Amurka ta dawo da hulɗan jakadanci da Cuba, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama yana ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a fadar White House da ke nan Washington. Sun tattauna kuma akan matsalar da take shaƙe da wuyan 'yan Najeriya da dama ta Boko Haram da ma sauran batutuwa da dama. Mr. Obama ya bayyana cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu matuƙar mahimmanci. Ya ƙara da cewa hatta batun yin zaɓe da miƙa mulki cikin zaman lafiya, hakan ya ƙara wa siyasar Najeriya martaba a fagen demokuraɗiyya a duniya. Ya bayyana cewa matsalar Boko Haram na cikin ransa, amma ya yi amanar cewa shugaba Muhammadu Buhari yana da kyakkyawar dabarar murƙushe 'yan Boko Haram ɗin da maganar cin hanci da rashawa. Sannan ya tabbatar da cewa Amurka za ta haɗa kai da Najeriya wajen magance matsalar ta'addanci.
A jiya Litinin ne, 'yan gaza gani suka taru gaban sabon ofishin jakadancin Cuba da ke Washington, suna tasowa daga tutocin ƙasar Cuba don nuna farin cikin dawowar dangantakar Amurka da Cuba, wanda suka ce dama an daɗe da yin tsami fiye da shekaru 50. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ma cewa yi daidaiton hulɗar diplomasiya na ƙasashen biyu wani babban mataki ne da ke cike da nasara. Kamar yadda ya faɗa wa ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodrigo Parilla da ya ziyarci Amurka a ziyarar farko da wani ministan harkokin wajen Cuba ya taɓa kawo wa Amurka tun bayan shekarar 1958, Parilla ya roƙi Amurka da ta warware musu takunkumin nan na tattalin arzikin ƙasa da kuma fatan dawo musu da yankin Guantanamo Bay da Amurkan ke amfani da shi a matsayin barikin soja. Sake buɗe ofishin jakadancin Cuba dai zai sami jinkiri har sai Kerin ya kai ziyara a Havana a can ƙasar Cuba, kamar yadda aka sanar cewa zai yi wannan tafiyar ce a ranar 14 ga watan Agustan bana idan Allah ya kai mu.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. A jiya Litinin an ji ƙarar harbe-harben bindiga da kuma ƙarar fashewar wasu ababe a Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi, a ranar jajibirin zaben ƙasar. Harin dai na zuwa ne a matsayin raddi ga shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza bisa ƙudurin tsayawa takarar shugabancin ƙasar karo na uku, wanda suka ce ya saba ma ƙa'idar yarjejeniyar zaman lafiya ta Arusha. Zaben da saboda karatowarsa ake ta zanga-zanga na bujurewa gwamnatin ƙasar, sannan ƙasashen duniya sun yi ta kira ga shi Nkurunziza da kada ya yi takarar. Tsirarin 'yan takarar da suka rage a cikin tilin 'yan takarar da suke ƙasar su ma sun janye daga wannan zaben, wanda za a fara shi ko aka fara shi a yau, domin kuwa a cewarsu zaben ba shi da alamar za a yi shi cikin adalci ko kuma zaman lafiya. Janyewar 'yan takarar ba ƙaramin abu ba ne ga koma bayan siyasa a ƙasar ta Burundi, amma kakakin hukumar zaben ƙasar Prosper ta Harwamiye ya ce zaben yana nan daram. Ya ce hotunan 'yan takarar da suka janye za su ci gaba da kasancewa a kan fallon takardar kada ƙuri'a tare da na hoton Nkurunziza domin yin zaɓe kamar yadda suka tsara.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'an yarda da yarjejeniyar da aka ƙulla da ƙasar Iran game da wato shirin ta na makamashin nukiliya ta da takaita sarrafa shi. Ƙuri'ar da na jiya Litinin kawai na jeka na yi ka ne, amma dukkanin kasashen da suke mambobin kwamitin wato Burtaniya, Faransa, Rasha da China da Jamus da su aka yi wannan zaman kullar jejeniyar. Kwamitin sulhu ya buƙaci makwakwafan da suke baiwa biwa Majalisar Ɗinkin Duniya diddigin makamashi da sa ido don ganin Iran ɗin tana kan yarjejeniyar da aka kulla da ita, sannan za a ɗage takunkumin da aka makala mata da zaran jami'an masu sa idon sun tabbatar da wannan tana gudanar da shi na cirin nuclear ɗin a bisa lumana kamar yadda aka tsara. Toma da labaran duniya kenan kuka saurara. Abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da babban sakatare a ma'aikatan shari'ar Najeriya game da alfanun da Najeriya za ta samu a fannin shari'a na ziyarar da shugaba Buhari ke yi a nan Amurka.
Na san za ku yi taron bilateral wato taron tattauna tsakanin sassan biyu bayan batun wannan kudin kuma su fitutuwa za a fito da su.
Eh to gaskiya ba maganar kudi din bace kawai. Akwai kuma maganar kyautata yanda ake aiki. Yawwa yanda ake aiki hukumomin da suke binciken abin da ya shafi laifi na economy da finance. Yawwa tattalin arziki, you know, yadda za a hana da musayar su, yadda za a karfafa wayannan hukumomin. Yanda Najeriya za ta ci ribar abin da America ta sani na duniya, ilimin ta da kuma yanda take gudanar da abubuwan ta, mu ba mu koyi wani abu wanda zai
Alhaji Abdullahi, kafin ku zo an yi ta hassasa maganar aurayi ta ya jinsi ɗaya ɗin da Amurka suka amince da shi a nan, ana cewa Amurka za ta matsa Buhari lambar sai ya rungumi wannan aƙida. Da wani shiri kuka zo kan wannan maganar?
Gaskiya ni dai ana ta maganar hasashen haka cewar za a yi wa Najeriya magana akan wannan al'amari, kuma ba tun yau ba na san Amurka tana da wannan matsayi a cikin al'amuranta. Amma shi sha ne wannan aure jinsi ɗaya, kai kanka ka san abu ne wanda yake a Najeriya ba zai yi ba. Kuma idan yanzu muna da doka wacce ta hana wannan abu, to kaga mu matsayinmu wannan doka ta ƙasanmu dole mu girmama ta, dole mu aiki da ita. Sannan in kana son irin wannan al'amura su samu tushe a ƙasa, kowace ƙasa ce ma ba Najeriya ba, dole sai ka samu haɗin kan kulliyar mutanen ƙasar. Shin abinda mutanen nan suke so kenan,
sai ka yi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a,
sai dole sai ka yi. Kamar ko da ma ba ƙuri'a ta fito na fito ba, dole dai sai ka saurari mutane tunda za su ta magana ra'ayi. Kuma ita harkar gwamnati, abinda mutane suke so in dai ba zai cutar da wani ba, kaga dole a kansa za a tsaya. Kuma a Najeriya an san duk duniya babu inda ba a abubuwa irin wayannan wanda yake kamar sun saba al'ada. To amma abinda ya kamata duniya ta duba shine, shin ana yi wa mutanen da suke wannan wanda suka saba al'ada, ana yi musu wani abu ne wanda ya shafi haƙƙin su na dan adam? Wanda haka ko Najeriya ɗin ka je ba a yi musu haka. To amma zancen a fito na fito a yi aure ko a fito kan titi ana nunawa cewar ana yin wannan abu, shine doka ta hana.
Akwai matakan shari'a a nan Amurka sai da aka je kotun koli, sannan alƙalan suka yanke hukunci, kuma su ma kan su alƙalan rabi sun yarda rabi ba sa so. A Najeriya kana ganin cewa sai ta kai an kai ga kotun na shari'a al-musa'ala?
Alhamdulillah a yanzu dai ba ni da labarin wanda ya kai ƙara akan wani al'amari. Amma in akwai wanda yake son ya kai ƙara akan wani al'amari, dokokinmu na Najeriya sun ba da dama. In an je kuma ita har magana ce da za ta iya zuwa har can kotun koli a tabbatar da matsayi akan al'amari.
Ya kuke da maganar fyaɗe don ta yi yawa yanzu a Najeriya?
To maganar fyaɗe ka san ai magana ce da ta shafi dokoki na jihohi, kuma kowace jiha tana da doka wacce ta haramta.
Ba za a yi doka ɗaya ta ƙasa baki ɗaya ba?
Yana da wuya ka yi dokoki irin wannan, saboda tsarin mulki ya ba wa jihohi da ita gwamnatin tarayya dama su gudanar da su yi doka, ko kowa yana da dama ya yi doka a kan abin da ya gaya dame shi. Saboda haka yana da wahala gwamnatin tarayya ita kadai ta ce na ɗauki gaban gabarin.
Amma kamar wasu jihohi suna amfani da shari'a, wasu suna amfani da penal, ko wasu suna amfani da wannan shari'o'in sun bambanta. Kuma wannan abin tun yana dada karuwa, ana sa ran cewa ko gwamnatin tarayya za ta yi wani abu akai.
In ka duba za ka ga cewa kowace jiha tana da doka irin tata. Kuma in ka ɗauki dokar za ka ga cewa ba ta sabawa al'ada ta dan adam ba. In dai doka ake so a yi wadda za ta kare mutuncin mutane, kowace doka a Najeriya tana da wannan ta goma shi.
To Allah kyauta, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Mantawa da irin linkan mai tausayi ba, mai alheri da nagartawa, bai san sha'anin bambanci ba, kan ba haɗa kai da zumunta ba, linkan bai aikata harsha ba. Wata daula da ta kasaita, mai ɗimbin girma da sarauta, duniyan da dunna tsoranta, ƙarfi da kuɗi babu kamarta, kowa ya san labarinta, ta yi can sama ƙoli da ƙarfinta, tun har jama'a na hanganta, aka duba babu alamunta, wata rana aka same ta, a rugurguje duk ta gurgunta, ta hallaka ba mai hiddota, ta shuɗe sai kangayenta, da waɗansu rubuce-rubucenta, yau ‘yar ɓanace sai dankinta, sai ‘yan yara ake aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarki masani fanni-fanni, kan zai juri sai shi ya sani, shi ke iya shafe sakalani, ya halicci waɗansu da sun fi ni, Amerika Afirka na sanki, ya karɓi rawa har da kiɗanki, wallahi ki
bazza. Allah jikan abubakar ladan. Yanzu haka dai Amurka ta mayar da hulɗin jakadanci da ƙasar Cuba, wanda suka kwashe shekaru 50 ba su ga maciji tsakaninsu. Ga dai rahoton da Juma'a Ali ta haɗa muna game da wannan batu.
A yayin da ake yin sowa da murna, ma'aikatan jakadanci da masu fatar alheri da kuma masu zanga-zanga sun shaidi lokacin da aka yi bikin ɗaga tutar ƙasar Cuba a harabar sabon ofishin jakadancin ƙasar ta Cuba a nan Amurka. Wasu sun bayyana matakin a zaman na tarihi da dukkan ƙasashen biyu za su ci moriya, kamar yadda Fred Mills na wani kwamitin ‘yan uwantaka na yankin Caribbean ya bayyana.
The biggest benefit is a broader intercultural environment where very soon people will be able to freely travel back and forth.
Yace babban moriya da za a samu ita ce ta fuskar musayar al'adu, inda ya ce nan ba da jimawa ba mutane za su samu damar yin bulaguro su zuwa ƙasashen biyu ba tare da tsangwama ba. Wasu mutane kuma sun yabawa matakin mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu, amma sun la'ani gwamnatin Raul Castro, kamar Orlando Luis Pardo, wani ɗan ƙasar Cuba da ke zaune a birnin Havana ya yi.
With the self freedom of organization, peaceful organization, with the self freedom of demonstration, peaceful demonstration, with the self.
Yace sun cancanci samun ‘yancin yin taro da ‘yancin yin zanga-zanga cikin lumana da kuma ‘yancin zuba jarurruka a duk inda suke so. Wasu mutane da suka caccaki mai da hulɗar jakadancin sun yi tambayar shin anya kuwa gwamnatin Amurka ba ta yi garaje-gadami ba, ba ta yi sassauci cikin gaggawa ba. Frank Carlson na cibiyar ‘yantar da ƙasar Cuba yana ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi, ga kuma abin da ya ce.
The president has given many concessions to the Cuban government, and the Cuban government has yet to stop beating
Ya ce shugaba Obama ya yi wa gwamnatin Cuba sassauci da yawa, gashi kuma har yanzu gwamnatin Cuba ɗin ba ta daina nan kaɗawa mata masu buƙatar zaman lafiya da suka je coci duka ba. Daga bisani, bayan wata ganawa da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a lokacin wata ziyarar farko da wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Cuba ya kawo nan Amurka cikin fiye da shekaru 50. Bruno Rodriguez ya ce ba su guji taɓo saɓaninsu a lokacin tattaunawar da suka yi ba.
I emphasize that the totally lifting of the blockade, the return of the legally occupied territory of Guantanamo, as well as the full respect for the Cuban sovereignty.
Mr. Rodriguez ya ce ya jaddada cewa tilas Amurka ta ɗage dukkan takunkumin da ta azawa ƙasarsa, ta maidawa Cuba yankin Guantanamo da ta mamaye da mutunta ɗaucin ƙasar Cuba ɗin, sa'annan kuma ta biya 'yan Cuba kuɗin diyyar irin ɓarnar da aka yi musu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce za a ɗauki lokaci kafin a kammala shirin daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, domin kuwa cewa yi.
Along the way, we are sure to encounter a bump here and there, and moments even of frustration. Patience will be required.
Ya ce ko shakka babu tilas a aiki tibis da wasu matsaloli a wannan shirin, a saboda haka tilas a yi haƙuri a kuma kai zuciya nesa. Ya ce a saboda haka ne ma aka fara wannan shiri a yanzu. Ba dai ya yi bikin ɗaga tutar Amurka a ofishin jakadancinta da ke birnin Havana ƙasar Cuba ba. Za a yi wannan biki ne a lokacin da Mr. Kerry ya kai ko kuma zai kai ziyara ƙasar a watan Agusta idan Allah ya kai mu. To amma a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke nan birnin Washington DC an ɗaga tutar ƙasar Cuba kusa da na sauran ƙasashe.
Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC, kuma yanzu agogo ya ce karfe 3:17:20 na tsakar dare. Ganin yadda martaban naira sai ƙara surkucewa yake yi, na tattauna da masani harkokin tattalin arzikin Najeriya Alhaji Shaibu Idris ta wayan tarho, wanda yanzu haka yana nan Amurka, kuma na fara tambayan sa ne ko me yasa abin sai ƙara ƙasa-ƙasa yake yi.
Wato kamar yadda yawancin masana tattalin arziki na ƙasashe suke bayani, Najeriya ta samu kanta a cikin wani hali na ƙaƙanukayi. Menene halin ƙaƙanukayi? Kuɗin shiga da Najeriya ke samu, tana samun shi ne ta wajen harkan sai da man fetur. Kasuwan man fetur ya yi ƙasa. Shekaru kamar 13 ko 15 da suka wuce, an ba gwamnatin Najeriya ta wannan lokacin, wato gwamnatin shugaban ƙasa Obasanjo a lokacin, shawaran cewa ƙasar Amerika fa ta gano wani lungun da za ta iya samun mai, kuma in ta samu man nan ta fara haƙo shi, kasuwan mai ko kuma farashin mai a duniya zai yi ƙasa. Saboda haka Najeriya ya kamata ta fara tunanin yin tattali a lokacin da take cikin wandaƙa da kuɗi. In ba wa jama'a ba su manta ba za su tuna cewa shugaban ƙasa Obasanjo shi ne ya kawo wani salo na aje kuɗi, wato wanda muke kira excess crude account. Aka sa kuɗi a ciki, kuma aka fara irin kuɗinmu nan na ajiya na ƙasa, wato foreign reserve, aka tara shi kusan na akwai lokacin da kuɗinmu na ajiya ya kai kusan dala biliyan 60 kusan da 7. To bayan wannan abu ya faru, gwamnoni da kuma sabbin shugabannin ƙasa da muka samu kamar lokacin marigayi Umar Musa Yar'Adua da kuma shi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, aka yi ta rabe-raben kuɗin nan ana kashewa kamar gobe ba za ta zo ba. Yau sai gashi farashin man da ana sai da gangan mai naira $110, yau gangan mai guda ɗaya takan ba ta wuce $55. Kaga idan kuɗin shiga da kuke samu ya ragu, kuma kuka ci gaba da kashe kuɗin da kuke kamar yadda kuka saba, dole ku samu ƙasa ta samu matsala.
To yanzu
menene zai sa da farashin man nan ya ƙara faduwa? Shi ne da wato zamantakewan Amerika da India da Iran da aka daidaita. Iran in ta fara sayar da man ta, dole man zai yi yawa a kasuwa, sannan kuma in yayi yawa a kasuwa farashin su zai kasa kaga Najeriya kenan tana cikin wani hali
zai kamar wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo anan ba zai yi kowane irin tasiri ba wannan bangaren kenan
a gaskiya a cikin ajandan ma da yake kokarin ya tattauna da shi shugaban kasar America babu maganan sayan man fetur saboda kasan shi wanda yake da kaya a kasuwa in ya kasa na sayarwa ne ba za ka iya tursa sama wani mai saye dole ya zo ya saya ba
Tomadla sauro na kashe mutane miliyan 1 ne a kowace shekara a duk fadin duniya dukkan kokarin da ake yi wajen ganin an kakkabe wannan annobar amma sabon bincike ya nuna yadda sauron ke gane bambancin wanda yake so ya ciza da wanda bai so ya ciza ga dai Grace Alheri Abdu da rahoton ta hada muna kan wannan lamari
kwadayin sauro na fara neman shan jini yana farawa ne a lokacin da gurbatacciyar iska da duk abu mai rai yake fitarwa ta lumfashi ta fargar da sauron cewa akwai mutum a kusa idan ya kusanci wanda zai sha jinin sa Yana tantance bambancin tsakanin mutum da kare ko kuma dutse saboda wani dumi ko kuma warin da ke fita daga cikin jikinmu. Abinda Michael Dickinson na cibiyar fasaha ta California ya nemi sani kenan yadda waɗannan ƙananan ƙwarin da ƙwaƙwalwarsu ba ta kai ƙwayar yashi ba zai tashi daga rashin sanin wanda zai sha jininsa zuwa kusantar mutum ya nemi cizon sa.
We suspected from research that we had been doing on fruit flies that vision might play a very large and underappreciated role in allowing the mosquito to really hone
in on the potential. Daga binciken da muke gudanarwa kan kudajen da ke bin ƴaƴan itace cewa gani yana taimakawa sauro ya nemi wanda zai sha jinin sa. Tawagar Dickinson ta sa gurbatacciyar iska da mutum yake fitarwa ta lumfashi a wani bututu. Ta yi amfani da kyamarar ɗaukar hoto wajen sawa sauro ido yadda yake bin ƙanshin iskar suka kuma nuna hotunan waɗansu abubuwa baƙaƙe a kusa da kuma jikin bututun domin su ga abin da sauron zai yi idan ya hango abin da ya kama da wanda yake so ya sha jini daga nesa.
What was quite striking and quite surprising is that the mosquitoes fly back and forth for hours. These are hungry females, and they completely ignore the objects on the floor and wall of the tunnel. But the moment they get a hit,
abin da ya zama da ban mamaki shine sauran sun yi ta kai koma a wurin na sa'o'i da dama. Sauro ne mata da ke jin yunwa. Suka yi watsi da abin da yake ƙasa da kuma jikin bututun. Amma da dai suka ji ƙanshin gurbatacciyar iskar lumfashin nan. Sai nan da nan tunaninsu ya canza, abinda suke gani ya fara jawo hankalinsu. Wannan ya nuna wa Dickinson da tawagarsa cewa, da zarar sauro ya ji ƙanshin abinci sai ya fara neman inda abincin yake.
It really makes a lot of sense because if the mosquitoes were distracted by every visual object in their world, they would just waste all their time.
Wannan yana da ma'ana sosai, domin da duk abinda sauro yake gani yana ɗauke hankalinsa, da za su ɓata lokacinsu duka. Amma anan sun mai da hankali ne a lokacin da hancinsu ya gaya musu cewa mai yiwuwa akwai abinci kusa da su. Wannan yana faruwa sau da dama a lokacin da sauro yake shawagi.
What some of the details of our experiments indicated is that it's very hard to fool them over the long run. They will always get their man or woman over time because they'll just
abin da waɗansu gwaje-gwajen da muka gudanar suka nuna shi ne. Yana da wuya a yi ta yaudararsu na lokaci mai tsawo. Ko bajima ko badade za su nemi sanin wanda za su sha jininsa domin za su yi ta maimaita dabarar har sai kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai dai fahimtar waɗannan dabara zai taimaka wajen yin maganin shi, inji Matt De Janeiro na jami'ar ƙasa da ƙasa da ke Florida. Yana ƙoƙarin amfani da ƙwayar halitta na kwaikwayo da zai shafi yadda sauro yake jin warin abu.
We need to know which genes control this process at all of these different stages, and then we can use that knowledge to design a new perfume that could block.
Muna buƙatar sanin ƙwayar halittar da yake amfani da ita a kowane mataki. Daga nan za mu yi amfani da abin da muka sani wajen sarrafa wani turare da zai hana sauro jin wari, ko kuma abin da zai sa sauro ya guji faɗawa hatsari ya sa su tsaya nesa.
To Allah ya kyauta yanzu mun kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi
gidan mai baiwa shugaban kasa shawara saboda suke babu shakka mu a matsayin mu na zaman mu ɗan Najeriya cikakku muna ba da goyon baya da haɗin kai ga jami'an tsaro na dangane da binciko al'umurka waɗanda za su tadda zaune tsaye a ƙasashen makasar mu Najeriya. Muna goyon baya ɗin da duk zai kawo zama lafiya da walwala da tsayar da demokaradiyya da bin doka da oda. Bugu da ƙari muna goyon bayan cewa kowane ne ya taka doka ko mai ƙarfin shi ko mai girman shi to doka ta bi ta kanshi ta wuce. Da fatan Allah shi taimaki shugabancin Najeriya, shi taimaki jami'an tsaro, kuma shi taimaki SS shi ba su taimako da haɗin kai saboda cewa aikinsu ya biyo bisa ga ƙa'ida saboda sun samu takardar kotu na aiwatar da ayyukansu waɗanda aka zargi mai zargi da su. Da fatan Allah shi taimaki ƙasata Najeriya da ma'aikatan ƙasata. Mai magana Lawala Abubakar Botsinga daga Sakkwatin Najeriya da Shehu Mai da Kasari Juma. Na gode BOA.
Assalamu alaikum BOA da Hausa. Ina yi wa ɗaukacin ma'aikatanku da kuma masu sauraron wannan sashe barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Sannan kuma ina kira ga 'yan Najeriya cewa mu taya baban Buhari addu'o'i a kan wannan tafiya da ya yi zuwa ƙasar Amurka. Da fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya. Allah kuma ya sa ya samu cimma nasarar manufofin da suka kai shi can Amurka. Domin kuwa a zahiri wallahi waɗannan 'yan talibai guda biyu, baban Buhari da kuma Usman Bello mataimakinsa, suna son kawo canji a cikin Najeriya. Don haka mu tsaya lailan wani har ko da yaushe dare da rana a kan yi musu addu'o'in fatan alkhairi. Domin idan muna musu addu'o'i to kaman kanmu muke yi addu'o'i, saboda in sun jarumu ne za mu jaru, wallahi kuma ma jarumu ne. To muna fatan Allah ya ƙara jara mana. Muna gode.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Gaishe ka Ladan. A shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ta White House da ke nan Washington DC. Sun tattauna akan matsalar da ta shaƙe wuyan 'yan Najeriya da dama, wato maganar Boko Haram da sauran batutuwa da dama irin su cin hanci da rashawa. Obama ya bayyana cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe a duniya, sannan kuma maganar Boko Haram tana ransa, amma ya tabbatar Buhari yana da dabarar da zai magance matsalar. A jiya Litinin ne 'yan gaza gani suka taru a gaban sabon ofishin jakadancin Cuba da ke Washington, suna ta sowa da ɗaga tutocin ƙasar Cuba don murnar dawowar dangantaka Amurka da Cuba, wanda suka ce dama ta daɗe da yin tsami fiye da shekaru 50. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ma ya yi cewa ya yi a daidaito na maganar hulɗar diflomasiya na ƙasashen guda biyu matakin nasara ce, kamar yadda ya shaida ma wani minista da ya ziyarci Amurka, wato ministan su na tsaro, wanda kuma Bruno Rodriguez shi ne ya ziyarci ƙasar bayan kusan shekaru 50 da ba wani minista da ya zo ƙasar. A jiya Litinin an ji ƙarar harbe-harbe na bindiga da kuma ƙarar fashewar wasu abubuwa a Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi, a ranar jajibirin zaben shugaban ƙasar. Harin dai na zuwa ne a matsayin raddi ga shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza da yake neman tsayawa takara karo na uku, mutanen ƙasar kuma ba sa so.
To an gaishe ka Usmana da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa, da Cubahiro Diodone da ya ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci injiniya Chan, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.